وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na Juma'a 14 da watan Ramadan hijrar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 14 da watan Maris miladiyar haihuwar Annabi Isa danna na Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2025 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan na Ramadana a wannan masallaci na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Cimitau a wannan birni na Tawa Jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 14 a jerin darussan tafsirin Ramadanan wannan shekara kuma shine darasin farko a cikin sabuwar surar mu suratul ahqaf wanda ajiya mun kai karshen suratul jafiya mun wa suratul jasiya darasi guda 7 muna fatar Allah ya amfanar da mu abunda muka fada na daidai Allah ya ba mu ladar sa kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna daga yau zamu bude karatu a cikin suratul ahqaf wanda suratul ahqaf sura ce da take kan izbu take kan izbi sura ce da take makiyya ce agun ma mafiya yawaitin malamai kamar da zamu zo magani zancan al-Imam al-Qurtubi akai wannan sura sunanta suratul ahqaf wanda haka aka ji wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna fada kamar Abdullahi dan Abbas da kuma Abdullahi dan Mas'ud andi suna kiranta da suratul ahqaf dalilin sanya mata suna suratul ahqaf inji malamai saboda a cikin ta ne kadai aka samu lafazin al-ahqaf a cikin ta wanda wannan ahqaf din kalmar al-ahqaf suna ne na wani gari a kasar Yemen suna ne na wani gari a kasar Yemen suna ne na wani gari a kasar Yemen wanda mutanen annabin Allah annabi Hud adawa kenan suka zauna a cikin sa da haka ahqaf sunan gari ne suwa suka rayu a ciki mutanen annabi Hud sune adawa wannan sura inji al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala yace sura ce makiyya agun dukkanin mafiya yawan malaman ilimi illa dai daga cikin malamai akwai masu hararo cewa akwai wasu ayat daidai ku da suke cikin ta wanda ba makiyya bane madiniya ne sun sabka ne bayan hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda wannan sura ta ahqaf ajirin sabkar suri a alqur'ani cikin sura 114 ita ce sura ta 65 cikin surorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ta sauka ne bayan suratul jafiya Allah ya sabkar da ita bayan jafiya amma gabanin suratul zariyat daga ita sai suratul jafiya ajzariyat daga jafiya sai ahqaf sai kuma Allah ya sabkar da zariyat tana da ayoyi guda 35 a gun malaman kufa sauran malamai kuma suna ganin cewa ayoyinta guda 34 ne, wanda babban al'amarin da take karantarwa a kai shine nuna girma na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma saƙon da Allah ya aiko annabawansa da shi, da kuma wasu bayanai akan abin da ya shafi tashin alkiyama da ma sakamako a gobe alkiyama. Kanun labaran da za ta tsinta a wannan surar, inji malamai, da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan surar da bayani akan alqur'ani mai girma, cewa al'amari ne wanda yake sabkakke daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Ubangiji ya sabkar da shi da gaskiya ba don wasa ba. Sannan kuma abu na biyu, surar ta yi bayanin misali daga cikin misalin ɗiyan annabi Adam ta hanyar shiriya da kuma ɓata, tana nuna muna abin da yake karantar da mu shiriya da kuma ɓata. Haka surar ta yi bayani ta haƙaito ƙissar ɗaya daga cikin annabawan Allah, shine annabi Hud alayhi salatu wassalam, da kuma mutanen da Allah ya aiko sa zuwa gare su suka kangare suka ƙi imani da shi, su ne adawa. Sai kuma Allah ya rihe muna zance da ba mu labari na kitsaye na wasu tawaga daga cikin aljannu da suka saurari alqur'ani mai girma, kuma suka je zuwa ga mutanensu suna musu wa'azi, suna kiransu zuwa ga imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Al-Hataf daidai, ya kuma taimake mu da gun sarka fassara sai da yake da bukata. Al-Kharan da ke cikin Al-Hataf Allah ya sada mu da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk harafin da ke ciki Allah ya ba mu lada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Aran mu sai Allah ya ce farkon sura.
Bismillahirrahmanirrahim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bude wannan surar da cewa Bismillahirrahmanirrahim, sai Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim, ai nabda'u Bismillahirrahmanirrahim, za mu soma karatun suratul Ahqaf da sunan Allah wanda yake Ar-Rahman mai tausayi wa halittunsa, Ar-Rahim mai jinkai wa bayinsa masu imani. Allah ya ce Hamim, wa'innan harufan guda biyu da ha'un da mimun, maluman tafsiri Ahlus Sunna wal Jama'a suna fassara su da cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah kadai ya san abin da yake nufi da su. Amma suka ce Ubangiji yana zauwa da wa'annan harufan al-huruful muqatta'a litanbihi ala ijazil qur'an, dan dai kadai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya falkar da mutane ya nuna musu watan girman al-qur'ani mai girma. Al-qur'ani mai girma ya kasance abunda gagar misali a duniya, ta yadda dan annabi Adam baya iya zauwa da makamancin alqur'ani. Sai Allah ya bude da harufa guda biyu, saboda duk yadda kai karatu, duk yadda kake da fasaha da balaga, ka iya yare na larabci, so suna da wuyar fassaruwa gare ka, sai dai ka bar ma Allah sanin abin da yake nihi da kayansa. Haka ne jama'a, mun bai ci karatun. To Allah ya ce Hami, sai mu ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Ubangiji kadai ya san abin da yake nihi da wannan. Amma ba shakka wa'annan harufan da ma ire-iren su al-huruful muqatta'a suna nuna cewa al-Qur'ani ya gagari al'ummar duniya baki daya ta zawwa a tsara zance kamar al-Qur'ani mai girma sai Allah ce tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim wannan al-Qur'ani sabkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al-azizu wanda yake mabuwayi sannan kuma al-hakimu wanda yake kwararre a cikin al'amuransa ubangiji yana tabbatar da cewa al-qur'ani mai girma da Allah ya dauki tsawon shekara 25 aka a saukaran wannan Allah da shi to ba shakka wannan littafin ba kwankwanto da shakku akan cewa daga Allah ne shi yasa Allah ya tanzilul kitabi sai Allah ya amfani da masdar kin nazzala yunazzilu tanzilan ay nazzala an saukar da shi yunazzilu ana saukar da shi kuma tanzila saukarwa sai Allah ya tanzilul kitabi sabakkakken littafi ne wani littafi kenan alqur'ani mai girma idan kana son zancen ya tafi da kyawu sai ka ce hadzal qur'an tanzilun min allahil azizil hakim wannan alqur'ani mai girma sabkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al-azizu daga cikin sifa da suna na Allah subhanahu wa ta'ala akwai al-azizu ai al-azizu in kaji an ce al-azizu bima'ana al-qawiru alladhi la yughalab wanda yake da karfin da ba a rinjayar sa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-azizu wanda yake da karfi arfisa kuma wanda ba wani makhluki a duniya da ya isa ya rinjayi Allah subhanahu wa ta'ala ne wani malam jabir da Allah idan aka ce al-azizu to ana nihin al-qawiyyu alladhi la yughalabu wanda yake da karfin da ba a cin nasararsa ba wani wanda ya isa ya kara da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai labari saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'abuci karfi sannan kuma dukkanin al'amari na halittunsa sun yi kadan da su iya tankawa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce al-hakim wanda yake kwararre al-hakim kwararre fi tadbirihi wa sun'ihi wa aqwalihi wa af'alihi wanda yake shi Allah kwararre ne a wajen halittunsa ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya halitta in ka gani zaka ga cewa wannan abun Allah ya kyautata halittarsa babu kha'inci wajen halitta an tsaya an yi sa da ya kyawo sannan kuma al'amarin ba wani da ya isa ya yi kama da shi sannan kuma haka wajen juya da sha'anin bayunsa fi tadbirihi li shu'uni khalqihi ubangiji kwararre ne haye hikima ne a cikin al'amuran nasa wanda yake wajen juya da sha'anin bayunsa haka sannan kuma wa aqwalihi ubangiji subhanahu wata'ala hakimun ne kwararre ne wajen abun da ya shafi watan zancensa zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba wani zance a duniya da yake kawa da irin zancen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake cewa al-hakima nar al-hakimu kenan wanda yake da hikima da kwarewa cikin al'amarinsa ubangi subhanahu wa ta'ala bai taba yin wani al'amari ba da aka samu tangarda da kuma cikas a cikinsa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan al'amarin li hikmatin baligha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hikima cikinsa sannan kuma Allah ya kware wajen halittarsa jama'a mun bai ci karatun ko sai Allah ya ce aya ta gaba
ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma walladhina kafaru amma
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma musu Allah subhanahu wa ta'ala ba mu halicci sammai guda bakwai ba da kuma ƙasa guda bakwai wa ma bainahuma da abun da yake tsakanin sama da ƙasa illa bil haqqi face mun yi wannan abun ne da gaskiya ba dan wasa ba wa ajalin musamma sannan kuma mun yi shi ne watan saboda lokaci wanda yake sananne wanda kowanne dan annabi Adam zai koma ma Allah subhanahu wataala sai Allah ce wal ladina kafaru amma wa in suka kafir cewa Allah subhanahu wataala suka yi musu da ayoyin Allah amma uziru mu'ridun bisa abinda ake musu gargadi akai na alkiyama da kuma tashin mutuwa da makamantan wannan abun Allah ce mu'riduna suna kauda kai Allah subhanahu wataala ce ma khalaqna as-samawati والارض وما بينهما الا بالحق بمحلت سمي غدا بكاي با السماوات دمن الله سبحانه وتعالى يا تبتم ده سما غدا بكاي ني القران مي جرما يا فدي wannan cewa sammai guda bakwai da Allah ya halitta guda bakwai ne sai ji kun wamin al-ardi mithluhunna isuma kasa kutan kutin adadin sammai kenan nawa kenan guda bakwai to Allah ce sama da muka halitta da kuma kasa da muka halitta Allah ce ba mu halicce su ba illa bil haqqi ba mun yi su bane dan wasa ai la absan wala sadda ba kawai haka muka yi su bane sagaga ba mun yi su bane dan wasa a'a bal liya'rifa al-ibada izmat khaliqihima Allah ce mun yi wannan ne saboda bayi su gano girman Allah Allah ya halicci sama da ƙasa ne da abin da ke tsakanin su wannan halittun dan dan annabi Adam ya gano girman Allah subhanahu wataala idan ya gano girman Allah me zai biyo a baya sai ya bauta wa Allah shi kadai sannan kuma yayi aiki gurgurdan ikon sa yayi aiki gurgurdan ikon sa domin samun sauki yaunin da Allah subhanahu wataala ya dora akan sa sai Allah ce wa ajalin musamma da kuma lokaci al-ajal musamma mun sanya mu sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su lokaci sama da ƙasa tana da lokacin da za ta yi a duniya haka abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ma yana da lokacin da za yi a duniya al-qur'ani mai girma ya tabbatar da cewa sama za ta tsage haka kuma ƙasa ita ma za ta tsage duwatsu kuma za a tafi yadda su ubangiji subhanahu wataala yake cewa إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عتلت wannan rahasken ranar Allah zai tafiyar da shi kaga yana cikin sama kenan ko to za a waye gari lokacin da Allah zai tafiyar da rana sannan kuma haka ita ma kasaman nan Allah zai rade ta yawm natawi sama ka fayyi sijil lil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu sai ce wa'dan alaina rana zamu nade sammai Allah zai nade saboda tami ta tida aikin da Allah ya halitta da shi to kaga wa ajalin musamman kenan Allah ya sanya mu sama lokaci haka ita ma ƙasa Allah ya sanya mata lokaci da samar da ƙasar za a waye gari wata ran babu su haka diyan halittun da ke tsakanin sama da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin ita samman na mala'iku da kuma mutane da aljannu da duwatsu da itace da anhar gulabai tekuna da dabbobi da kwari gabaɗaya Allah subhanahu wataala zai tafiyar da su sudiyan annabi adam Allah ya sanya musu lokaci kowane mutum kafin ya zo duniya Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara adadin kwanakin da za yi a duniya wani zai yi shekara 50 wani zai yi shekara 100 wani shekara 100 da yan kai wani shekara 10 wani kuma radda ya zo duniya ranar zai koma wani kuma ba ma zai shigo duniyar ba haka Allah ya tsara kowane dan al'amari da lokacin da Allah subhanahu wataala ya tsara masa amma ita saman nan gabaɗaya idan alkiyama ta zo to sai Allah subhanahu wataala watan ya sanya ta tsatsage shine Allah yake faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ubangiji zai sanya sama ta tsatsage zama za ta tsatsage saboda abinda Allah ya halicce ta dan shi wannan abun ya ƙare mun fahimta sai Allah ya tafiyar da ita haka ita ma ƙasa Allah da subhanahu wataala zai tafiyar da ita Allah ya samu dace Allah ce wa ajalin musamma kowanne mun sanya masa lokaci wanda yake sananne shine irin alkiyama za a waye gari dukkanin mun koma gaban Allah subhanahu wataala da malaman mu da ƴan agajin mu da sarakunan mu da masu mulkin mu da masu kudin mu da ɗan kasuwar mu kowanne mutum ya koma gaban Allah subhanahu wataala kuma yadda mutum yazo duniya da kazo baka da riga ba wando ba kaciya haka zaka koma Allah subhanahu wataala jama'a cikin wannan al'amarin akwai al'amari na wa'astuwa akwai al'amari na dan annabi adam ya san shi waye akwai buƙatar inji malamai kawa kanka tambaya me yasa kazo duniya me yasa Allah ya halice ka shin abinda Allah ya turo ka kai a duniya shi kake yi ba shakka fa zaka koma gaban Allah subhanahu wataala tunda Allah ya ce wa ajalin musamma da lokaci wanda yake sananne jinkirtacce wanda Allah ya jinkirta wa kowa shi da irin alkiyama in tazo sai Allah ce wallazina kafaru amma wanda suka yi suka kafirce game da bin Allah subhanahu wataala amma unziru game da abinda ake musu na wa'azi da shi na alqur'ani mai girma game da shi alqur'ani da wa'azin da alqur'ani yake yi Allah ya ce mu'ridun suna kauda kai ya cikin sifa ta kafirai inji malamai shine watan kokari da kuma ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala da ma rishin wa'aztuwa da ayoyin Allah subhanahu wataala da kuma ta'asirantuwa da wannan wa'azin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ya annabin Allah ina fama da zuciyar da bata dokar wa'azi duk abin da ake fada min bana jin tasirin abun kasan daga lokacin da malam aka wayi gari ana karanta maka alqur'ani mai girma baya rata zuciyarka baka fahimtar abun baka jin ya sauya maka rayuwa to wallahi an samu matsala annabin Allah yace masa idza aradta an yalina qalbuk in kana son zuciyarka ta yi laushi to ka dinga ciyar da abinci kuma ka dinga shafar kan marayu idan kana son zuciyarka ta yi laushi to ka dinga ciyar da abinci wa bayin Allah da ba sa da sannan kuma ka dinga shafar kanin marayu to zaka dace da samun zuciya mai laushi Allah ya datar da mu rishin dokar wa'azi inji al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ta mutum yake wa'azuwa da abinda alqur'ani yake wa'azuwa da shi yake wa'azatarwa da shi yace matsala ce ta zuciya dan annabi adam Allah ya sanya masa wata tsoka a jikinsa wanda in ta daidaita to gaba ɗaya jikin dan annabi adam ya gyaru idan kuma ta lalace gaba ɗaya dan annabi adam ya lalace ita ce zuciya to idan zuciyar mutum ta lalace to malam an samu matsala kisa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai ke cewa mai imani idan mutum ya aiwatar da sabon Allah zuciyar dan annabi adam farace idan mutum yayi sabon Allah sai ai masa digon baki a zuciyar idan mutum yayi sabon Allah subhanahu wataala sai ai masa digon baki a zuciya idan kuma ya sake aiwatar da sabon Allah subhanahu wataala to kuma sai a ƙara diga masa wani bakin a zuciya idan kuma ya sake aiwatar da sabon Allah subhanahu wataala sai a ƙara diga masa digon baki a zuciya annabin Allah ya ce sai a wayi gari zuciyar dan annabi adam ta zamanto baka kirin har a wayi gari baya jin wa'adi sai manzon Allah ya karanta kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aiwatarwa na sabon Allah subhanahu wataala to shi ya sanya zukata su kai tsata Allah subhanahu wataala ya kare mu abin da muke so mu istintaji a nan jama'a shine rishin ta'asirantuwa da wa'azi kaji ana wa'azi ka kasa gyarawa to kana fama da matsala ta zuciya to abinda kuma ke gyara zuciya ittifaqan duk duniya malamai sun yi ittifaqi duk duniya ba abinda ke warke zuciya kamar alqur'ani mai girma babu wani abu da Allah ya sanya yana saita zuciyar dan annabi adam ya gyara ta ya warke ta da rashin lafiya take fama da shi kamar alqur'ani mai girma ta hanyar karanta alqur'ani mai girma idan mutum yana karanta alqur'ani yana ƙara kusanci wa Allah subhanahu wataala ne to kuma idan mutum yana ƙara kusanci wa Allah to kuma shi kuma Allah yana ƙara bude masa ƙirjinsa zuwa ga ayyuka na alkhairi ina fatan mun fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wani sahabi yake cewa manzon Allah ya annabin Allah kai min wasiya ya annabin Allah kai min wasiya kai min wa'azi sai annabin Allah yake masa alayka bi zikrillah kai yawaita ambatan Allah ta hanyar karatun alqur'ani yace fa innahu zikru laka fis samai shi yawaita ambatan Allah da mutum zai yi yana daga mutum daraja gaban Allah subhanahu wataala Allah ya tada mu sai Allah ce aya ta gaba
qul ara'aytum ma tad'una min duni Allah أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
أبين سبحانه وتعالى كتوى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الله تقول كتير سياء النبي الله النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أرأيتم ما تدعون من دون الله شين كنغا أقول لكم كيبوتا ما وندبا الله سبحانه وتعالى با na alloli da makamantan su aruni ma za khalaqu min al-ard kununa min wani abu suka halitta a doran kasan nan kununa min wani abu da su ne suka kega halittar sa a duniyar nan am lahum shirkun fi samawat ko kuma suna da wata gudunmuwa a cikin halittar sama da abin da ke cikin ta sai Allah ya ce kace da su ituni bi kitabin min qabli hadha kace su zo min da litafi gabanin wannan alqur'ani da yake nuna cewa abinda ake bauta ma kuma bayan Allah yana da wani abu a doran kasa ko kuma ya bada gudunmuwa a halittar sama aw asarati min alilmi ko alitafan annabawan baya aw asarati min ilmin ko kuma wata kufai wasu alamu na ilimi a baya da suka shude da ke tabbatar da wannan cewa mutanen baya suna karantawa akwai wani abin bauta da ake bauta ma a duniya wanda ya bada gudunmuwa cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum sadiqin idan har daga suke yi wannan ayar jima na mai qul ara'aytum ma tad'una min dunillah ana magana da mushrikan makkani domin annabin Allah annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا تردى متى نمك صنع بوتا بغماكا غمك تهيا بداءف كومو تنيا فابلاكا يي ألن ديك بوتا ما كومو تنيا سسك إتي كومو تنيا سسك إتي يزمن تياي بتنينا بوتا مسا ko mutum ya faɗa lata ya riga abin bauta yana bauta masa to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wa annabin Allah annabi Muhammad ka ce wa wa'innan mushrikan domin menene shirka shirka shine ka sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya ash-shirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka abinda ake cewa shirka ka sanya wa Allah kishiya bayan Allah shine wanda ya halice ka kuma yana cikin mafi girman zurfin jama'a a duniya a wani hadisi annabin Allah annabi Muhammad yace ittaqu sab'atan ittaqu sab'al mubiqat ittaqu sab'al mubiqat ku tsorati ababe guda bakwai masu halakar da mutum ku tsorati wasu ababe guda bakwai wanda idan dan annabi Adam yana aiwatar da ɗaya daga cikin su jama'a ya halaka Allah ya kare mu annabin Allah ya ce as-sihr yin sihiri kai sihirin ko kuma ka sanya a yi maka kai ke yi ko kuma kai ake wa kafirci ne yana halakar da mutum abu na biyu wash-shirk da shirka hada bauta wa wani Allah tare da Allah sai annabin Allah ya ce wa qatlun nafs allati harama Allah illa bil haqq da kuma kashe rayuwar da Allah ya haranta a kashe sai da gaskiya a shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya halitta a kashe mutum in ba yayi abu guda biyu ba wasu na karawa guda uku abu na fari annafsu bin nafs annafsu bin nafs idan mutum ya kashe mutum da gangan to a kashe goje sa shine kisa kawai idan ka kashe mutum da gangan to kai ma sai a kashe ka dai kenan sannan kuma as-sayyibu zani wanda yake da mata da matarsa a gida ko kuma a'a ya taba yin aure ya rabu sai kuma yayi zina to a shari'ar manzon Allah jifati a kasa kashe shi ake yi abu na uku al-mufariqu lil jama'a tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar addininsa wanda ya rida mutum ne yana musulunci kai tsaye sai ya ce shi ya bar musulunci ma gaba daya ce addinin ko nike yi ko to na bari to a shari'a za a kashe sa to ana karawa cewa man atal bagima a shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi amfani da dabba ya zo ma dabba to shi ma kashe shi ake yi idan mutum ya zo wa dabba kashe shi ake yi Allah ya rufa mana asiri to sai manzon Allah yake cewa wa aklu malul yatim da cin dukiyar marayu cin dukiyar maraye a ba mutum dukiyar maraye yayi sama da fadi da ita a nema a rasa ta ya cinye ko kuma yace a'a abu kaza nashi ne alhali kuma na marayen ne na gaba kuma shine cin dukiyar riba sai manzo Allah yake cewa abu na shida shine zargin mata katangargu mutum ya zargi matan da suke katangargu mata na kirki as-salihat mutum ya zarge su da zina abu na ƙarshe kuma wattawalli yawmaz zahab idan aka je wajen yaƙi aka haɗu da runduna ta musulmai da kafirai mutum ya yo ya arce to in mutum ya arce ke to ya aikata babban laifi a musulunci ya aikata babban laifi Allah ya kare mu da aka shirka daga cikin mafi munin al'amari shi ya sanya Allah ya ce ka ce da su ara'aytum ma tad'una min dunillah ka gaye min abinda suke bauta ma koma bayan Allah na duwatsun da gumakan da suke bautawa suke bauta ma ya kuma kowace kabila fa a maka da abin da ke bautawa da gunki kowace kabila a cikin maka a wancan lokacin akwai gunkin da take bauta ma na kabila ne wanda yana a harami sannan kuma a cikin gida kuma kowane mutum da ubangijinsa sai kowane mutum da ubangijinsa shi yake roƙa shi yake bauta ma har allolinsu fa har wanka ake musu a shafa musu mai sannan kuma a dinga kawo qurbat zuwa gare su a shi yasa annabin Allah annabi Ibrahim al-Khalilur Rahman al-Khalil da ya fuskanci cewa al'amarin mutanen da baya akwai ruhun cikinsa ana bauta ma gumaka to sai yau babansa wa'azi har ta kai inda babansa ya kore sa lokacin da ya ga bari a shirya da tauhidi a doron ƙasa an shirya za a tafi bautar gumakan sallar su suke yi sai annabin Allah annabi Ibrahim Allah ce fa nazara nazratan fin nujum fa qala inni saqim sai ya daga kansa ya ga tauraru ya ga wannan taurarun fa wa'ancan gumakan da ake bauta ma ba suka yi su ba sai ya ce inni saqim bai da lafiya ya ce inni saqim bai da lafiya annabi Ibrahim sai ya dawo gida sai ya ji gatari sai ya je wajen inda allolin suke manyan sai duka ya roshe su Allah ce faj'alahum juzalan illa kabiran lahum sai duka ya buge su gaba daya banda babban daga cikin su sai bar abun da ya sara abin da ya sara sai ya bar su a wurin lokacin da suka dawo suka zo wajen bautar allolin sai suka tarar da allolin an kashe su kaji wawanci alhullin an kashe su kuma saboda tsabar buguwa da lalacewa da kuma zuciyar ba ta da kyawu sai suna tambaya wa man fa'ala hadha bi alihatina waye wannan aika aikan da allolinmu to sai suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yaqalu lahu ibrahim mun ji labarin wani saurayi da yake ambatansu yana nuna cewa ba alloli bane ba su cancanta abota musu ba yana aibanta su sunan shi ma ibrahim suka ce to a ji a kawo annabi ibrahim mala aka je aka yi awon gaba da annabin Allah annabi ibrahim saboda masu mulkin da masu kudin su suke bauta ma aka zo da annabi ibrahim aka ce da shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim wajidaka a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu annabi ibrahim kai ne kawa allolinmu wannan aika aikan sai ya ce bal fa'aluhum kabiruhum hadha ya ce wannan babban shi ne ya aiwatar da shi amma kada ta yi dogon lisani fas'aluhum in kanu yanfiquna in har dai da gaske allolin ne suna magana to ku tambaye su waye su wannan abun sai Allah ya ce su kowa ya su koyi da kai shi annabi ibrahim ya zo da magana su san ba sa magana suka sun kai da kansu suka ce to fa yanzu in aka tafi da wannan al'amarin to al'ummar gari za ta gano gaskiya to tun wai ba za ta yi mataki kan annabi Allah annabi ibrahim suka ce har min uku wasu alihatahu ku koya annabi ibrahim don ku tsaitar da allolin yanzu ba ka ji ba allolin su suke neman gudunmuwar ba su suke neman gudunmuwar allolin shi yasa wallahi idan mutum ya bace Allah ya gaskiya ya ce mai duk wanda Allah ya shiryar mai yahdihi Allah fala mudillala duk wanda Allah ya dora ta farkin gaske baka da wanda zai iya batar da shi amma kuma wa mai yudlil fala hadiyala wanda ya bata babu mai shiryar da shi nan take aka sanya aka gina rami wa annabin Allah annabi Ibrahim aka kunna wuta wutar taci malam taci sai aka jefa annabin Allah annabi Ibrahim a cikin wuta sai Allah ya turo mala'ika Jibril wasu suka ce Israfil da yake kula da ruwa da wuta da duwatsu sai ya zo akan ya cire sa daga wannan abun sai ce masa Allah da ya san Allah da ya jarrabe sa shi yake neman agajin sa sai faɗi wata kalma la ilaha illa anta hasbi Allah wa ni'mal wakil yace Allah ya wadatar min ma dalla da Allah ya zamanto majibincin al'amari shi yasa Allah ya bada misali a suratul Ali Imran الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أصلت حسبنا الله ونعم الوكيل نارجتك أسماء الله الأعظم سنة عند إن كي أدعى جسو الله إنا كربا مكة تسي الله سبحانه وتعالى يمغتاء مرني التي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم sai Allah ya ce wa wuta ya naru ya ke wannan wutar dan Allah ya izzarsa da buwayarsa da mulkinsa cewa shi Allah shi ke yi Allah ya ce kuni fardan ki zamanto mai sanyi kuma kar sanyin ya cutar da annabin Allah annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarina suka yi niyyar su tozatar da annabin Allah annabi Ibrahim sai kuma Allah ya sa su hukumta a rayuwa to almuhim jama'a Allah ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillah kace da su ku nuna nan abin da kuke bauta ma ko ma bayan Allah Allah ce aruni ma za khalaqu min al-ard su nuna nan abin da suka aiwatar suka halitta wani abu da suka halitta a duniya wayannan gumakan da ake bauta ma da wasu allolin da ake bauta ma da mutane da ma duk wanda wani abu wanda ba Allah ba am lahum shirkun fis samawati ko kuma sun baiwa Allah gudunmuwa shine ma'anar shirkun sun baiwa Allah sun taimaka wajen Allah ya halitta sama sai Allah ce ituni bi kitabin kace su zo min da wani littafi ga wanda littafin Allah ya saukar da shi gabanin alqur'ani yana tabbatar da cewa abinda suke bauta ba na gumaka sun yi halitta a duniyar kasa akwai wanda ya halitta wanda ba Allah ba babu shi a duniya Allah ya ce aw asaratin min ilmi ko kuma wani saura na ilimi da ke nuna cewa waɗannan allolin nasu sun ba da gudunmuwa wajen halittar sammai da kuma ƙasai Allah ya ce in kuntum sadiqin in har kun kasance masu gaskiya malamai suka ce a ƙarshen wannan ayar ana karantar da mu yadda ake mu'amala da mutane ba sai an yi fada ba ba sai an yi zagi ba ba sai an ci mutunci ba ba sai an yi karkariya ba shi al'amari hujja ake da bukata idan kace abu kaza fari ne to ka kawo hujjar tabbatar da wannan tambari ne ina ba don fahimta ana karantar da mu in jiwa sace sha'ani na muqabala na tattaunawa kawai suka kawo hujjar annabi Allah zai yarda to jama'a suna da hujja wallahi ba sa da ita sai Allah ya ci aya ta gaba
wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun
Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون الله يتي ومن ادلوا الدنيا با وند يفي كوا زما قتتي ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه تيدا متنن دا يكي بوتر وني ابو كوما باين الله وند wannan abun ba zai karba masa ba abinda yake yi ba zai karbi addu'a sa ba duk abinda yake roƙo ba zai karba masa ba Allah ce ila yawmil qiyama har a tashi ran tashi alqiyama saboda wannan abun batattu ne sai Allah ce hum an du'aihi ghafiluna su ba wannan allolin da suke bauta ma game da abun da suke roƙo su Allah ce ghafilun batattu ne rabb kalluni basan abun da ake yi ba wannan ayar malamai da Allah ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi tana nuna mana darussa kamar haka darasin fari yana da cikin bata a duniya ruwan wanda ba Allah ba cikin abun da babu mai yinsa sai Allah ita addu'a inji malamai suka ce addu'a kala biyu ce akwai du'a mas'ala kuma akwai du'a ibada akwai addu'a da mutum zai yi ta masa buƙatuwa shine misali wani dan Allah yi min shashafin dala 20 zai iya ko ba zai iya ba zai iya yi haka ne wani dan Allah shi min da ruwa zai iya siya ba ko ba zai iya ba zai iya to ka roki mutum cikin abun da yake iya yi wannan ba illa bane ba shirka bane amma abun da yake shirka in ji malamai shine ka roki mutum cikin abun da babu mai yin wannan abun sai Allah misalin arziki akwai da ke arzikawa wanda ba Allah ba haihuwa akwai wanda ke bada haihuwa wanda ba Allah ba rayawa akwai wanda ke raya wanda ba Allah ba kashewa akwai wanda ke kashe wanda ba Allah ba to idan ka nemi wani mutum yayi maka abin da babu mai yinsa sai Allah to nan kai shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala ka aiwatar da aiki mai muni a duniya kasan duk cikin zunubi da mutum zashi babu kamar shirka malam shugaban halitta annabi Muhammad yace malaika jibril ya zo buna ya gaine cewa duk wanda ya wuce cikin al'ummar ka kai annabin Allah bai taba shirka wa Allah ba to ya shiga aljanna duk wanda ya mutu cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hada Allah da wani abin bauta ba bai taba shirka ba to ya shiga aljanna a wani hadisin wa in zana wa in sarqa ko da ko yayi zina ko da ya taba sata in dai bai taba shirka wa Allah ba to sai ya shiga aljanna duk abinda mutum zai yi in dai ba shirka bane to ana sa ran Allah zai iya gafarta masa amma mutum ya zo da shirka gaban Allah to wallahi ba ta da gyara sai da fa Allah ya ja hankalin annabawansa da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin annabi Allah in ka hada Allah da wani in kai shirka ma suka ce wannan fa ana taunan tsakuwa ne din ayata ji tsoro Allah ya san manzon Allah ba gidda za a yi shirka amma bari a buga misalin da manzon Allah saboda ni da kai mu wasu kada mu yarda mu hada Allah da wani Allah ce la in ashrakta in ka kuskura ka hada Allah da wani to la yahbatanna amaluk aikin da ka aiwatar gaba ɗaya ya lalace shirka ta take sanya mutum ya kuma kwantar a zero duk abin da mutum ya aiwatar na addini ya lalace malam kai da fa mutum zai je arama da mutum zai shekara 30 yana tafiya aiki hajji duk shekara kullum kana ciyar da miskinai kullum kana sanar kana abuwa bai da alkhairi sai a waye gari kai shirka to duk abin da ka aiwatar wallahi ya lalace Allah da kace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara da wanda yake shirka da shi me yasa muka dauko magana shirka wallahi alazim malam mutane ba ana musallaci shirka ta dar wanda daga duniya yanzu ba maza ba mata yanzu fa har ƴan matan shirka suke yi shirka ƴan kasuwa ayi kudi mata a mallaki maza ɗan siyasa a samu mulki shi yasa da mutane suna ta mu'amala da malamin tsibbu da boka yi Allah ya rufa mana asiri malam zuwa wajen malamin tsibbu akwai haɗari zuwa wajen boka akwai haɗari annabin Allah yake cewa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya zo malamin tsubu ko boka to ya kafirce wa abinda Allah ya safaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani abu da yake faruwa yanzu abin da ya dan yi sauki shi ne sai ka ga mutum kawai ya fito rana tsaka ya ce wai shi rabanni gare shi ko sai ya ce rabanni gare shi kuma sai ka iske fa har layi ake yi a kofar gidansa take jika dubi jika dubi a jika dubi wallahi wannan kafirci wannan shirka ce Allah ya kare to Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wai waye yafi kowa bata ai ba wanda yafi kowa bata da zaman tuwa jahili biye da mutumin da yake bota ma wani abu wanda ba Allah ba duk abin da mutum ya rika wanda ba Allah ba to malam ya bace kuma Allah ya ce man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda baya karban addu'arsa har a tashi kiyama duk bukatuwar ka malam wallahi ba wanda ke biyan bukata sai Allah subhanahu wataala shi Allah shine amman yujibul mudarra idza da'ahu duk wani shi cikin wani yanayi da damuwa da kunci na rayuwa in ya roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana karba masa al-imamu ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala ya fito cewa dai daga cikin bayin Allah yana tafiya a hanya saman dokinsa da kuma dauke da gozirinsa da kudinsa sai wani dan fashi ya tare sa dan fashi sai ya tare sa sai ya amshi kudinsa gaba daya bayan ya caje dukkan komi da komi sai ya ce masa yanzu rayuwarka yake da bukata ya ce kudi kace kuma na ba ka kudi ya ce kuma yanzu ba abin da yake so sai dai kashe sa sai ya ce ina neman wata alfarma guda sai ya ce ne yace kamar dama ne raka'a guda biyu yace inda ni za ka je ka je kai in raka'a dari ma ka iya je kai amma dai kan kashe ka sai na kashe ka wannan bawon Allah sai ya sujuda cikin sujuda sa sai yake roƙon Allah subhanahu wataala yana addu'a yana gaya wa Allah halin da yake ciki sai Allah ya turo mala'ika ya fito daga sama-saman doki birayen da mashinsa wancan mutumin an kashe sa sai da wannan mutumin wanda yake addu'a ya ji Allah ya daba sa tashi tashi sai yake tambayar waye kai yana duba sai ga wancan abokin adawar an kashe sa sai ta bisa waye kai yace ni mala'ika ne da nake da zama a sama ta uku yace lokacin da kai yabi Allah sai na tsima nake ya Allah a bani damar a gazanka sai Allah ya bani dama duk halin da kake ciki malam gaya wa Allah subhanahu wataala amma wallahi duk duniya ba wanda ya sai maka wani abu in ba Allah bane ba shi in ka dogara da wani wanda ba Allah ba ka kwana a kasha wallahi shi ka rike Allah ka rabu da kowa babu mai iya maka komai wanda ba Allah ba babu wanda yake rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba wanda ya sai baka kudi fa sai Allah ba wanda ya sai kashe sai Allah ai na tawwa ku labarin ne daga cikin bayin Allah mai taqwa da kuma yaqini ga Allah subhanahu wataala so tare abin da yasa Allah bai karbar addu'an mu mun cika gaggawa ne cikin addu'a sai ce ka ni tun bar nake ta addu'a har yanzu dai sana famar shi wallahi har abada ba za ta wuce ba in dai zaka dinga ma Allah haka to ba yadda Allah zai kabi addu'ar ka annabi Allah yace yake cewa Allah yana karbar addu'ar mutum matakar bai sanya gaggawa ba yace na ta addu'a har yanzu ba karba ba ko kuma bai cin dukiyar haramun ko bai yanke zumunta duk mai cin haramu Allah zai karbi addu'arsa haka duk wanda bai kusa da zumunta ko yayi addu'a Allah baya karba Allah ya rufa mu da asiri to wannan bawon Allah malami ne bagardi malamin Qur'ani ne aron ma ne bagardi yana son tahiya aikin hajji sai yake addu'a cewa kad Allah ya karbi rayuwarsa bai je maka ba kuma sai Allah ya karba masa yana zaune kawai sai aka ce an biya masa aikin hajji aka kawo masa passport da visa cewa zai je aikin hajji yawa Allah sujudu shukri ya gode wa Allah an fito mallan an je airport a report ala jirin jirgi ya tashin jirgi da ya lalaba ba passport babu visa kallo ya koma sama akwai zancen tahiya to da yake a ranar mani ya san Qur'ani kuma ya san abin da Qur'ani yake fada kuma ka san irin waɗannan alarmomin ba a taɓa su a zauna lafiya da rawar lafiya yake tafi malam da tafinsa kawai sai kalli gabas sai ya zauna ya ce rabbi inni maghlubun fantasir Allah ana sa a ga baye gare mu Allah ka kawo mu agaji yake kamar ya ce wannan addu'a yana zaune hankalinsa kwance sai wani ya tantance ya dago sa daga baya sai ce ni komin Allah ya turo ka yaqinin kenan kawai ka roki Allah da yaqinin Allah zai karba ma kuma wallahi kada mu yi wasa da addu'a irin wannan lokacin na watan Ramadana kada ka yi wasa da roƙon Allah cikin wannan wata na Ramadana akwai lokuta guda biyar duk wanda ya addu'a a cikin su Allah ya karba masa in yayi da yaqini kafin a sha ruwa gabanin a sha ruwa zauna ka roki Allah subhanahu wataala kusan akwai kuskure muke ba sai ga mutum kafin shan ruwa mutum na ta shagulgulansa zaunawa ake kame daga ba gabas malam ka yi arwalla kana jiran a kira sallah to an rada buƙatar ka ga Allah subhanahu wataala manzon Allah ya ce a wannan lokacin Allah yana karɓar addu'a ga yawa Allah duk abin da ya dame ka duk wanda ya hana maka natsuwa ga yawa Allah Allah zai maka maganinsa wallahi lokaci na biyu idan aka kira sallar gabanin a tada sallah daga kiran sallah zuwa iqama duk abin da ka faɗa wa Allah ka kabe a wannan lokaci lokaci na uku gabanin sahur lokacin da ake yin sahur ka roki Allah Allah subhanahu wataala yana karba maka lokaci na hudu cikin sujuda da mutum yake ka dora goshinka da ƙasa to ka tsaya ka gaya wa Allah bukatunka ka baje su gaban Allah wallahi Allah zai karba maka shi fa Allah shi ke karbawa bai goranta wa mutum Allah bai taba yi mutum gorin da ya masa maka kaza ba gaya wa Allah bukatunka lokaci na karshe shine duk wani aiki da kai na alkhairi kai tawassali da shi misalin kai azumi kai tawassali da azumin da kai Allah kaga dai azumin nan kai kace mu yi Allah kuma Allah kai kake zabdar da ranan nan Allah ka san ana rana Allah mun yi iyayen Allah in mun yi danki Allah ka karba muna to Allah yana karban addu'ar mutum a wannan lokaci Allah ya dace da mu Allah ya ce wa hum an du'a'ihim ghafilun su wa'annan allolin da ake bauta ba wa'anda ba Allah ba game da abinda su mutane suke roƙon su Allah ya ce ghafiluna ba za su iya amfanar da su ba ba za su iya cutar da su ba shi wannan gunkin baya iya cutarwa kuma baya amfanarwa shi Allah shine annafi kuma shine addar Allah shine yake amfanar da mutum kuma Allah shi yake sanya wa mutum cuta yanzu fa duk duniya ba wanda ya sai baka lafiya in ba Allah bane duk duniya ba wanda ya sai baka haihuwa in ba Allah bane yanzu likita nawa yake rayu a duniya likita ne kwararre kuma Allah ya hana masa haihuwa likita nawa ne yana shekara bishi ko yana fama da rashin lafiya ya tatarta man kuma ya kasa warkewa shi magani da ake sha sila ne amma lafiyar tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna anan ya kamata mu kwana insha Allah muna sanar da 'yan uwa cewa in Allah ya kai mu rana ta lahadi akwai tafsirin iyaye mata da za mu gabatar a masallacin Idi na Ahlus Sunna wal Jama'a masallacin da yake sai je tura masallacin da babanmu Malam Awwal Mu'az yake jagoranta hafizahullahu wa ra'ah Allah ya kara wa malan lafiya da imani da ikhlasi in Allah ya yarda ranar lahadi da misalin karfe 10 na safe za a soma wannan wa'azin har zuwa 12 na rana sannan kuma akwai wata musabaqa da ake gabatarwa wa daliban ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yi asa'a Rabbi subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana biyan buƙatotin mu muna tawassuli da wannan haduwar da kuma karatun da muka yi na alqur'ani Allah ka san buƙatun mu Allah ka biya muna Allah babu wanda ke biyan buƙatu sai kai Allah kai muka mai da buƙatun mu zuwa gare ka ya Allah ka biya buƙatotin mu na alkhairi Allah ka gafarta mu iyayen mu Allah ka gafarta wa iyayen mu wanda suke rayu kuma Allah ka sanya su wanye lafiya Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a matan mu Allah ka sanya albarka a kasar mu Allah ka sanya albarka a rayuwar baki daya Allah ka gafarta mana ka sanya mu wanye lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh